أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kamo na rana ta Laraba domin ci gaba da karatunmu na mako-mako khawatir al-Qur'aniya muna cikin suratul Baqara yau muna 14 ga watan 3 hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda shine daidai da 21 watan 11 2018 muna cikin suratul baqara satin da ya wuce mun tsaya aya ta 80 ba daya yau insha Allah zamu tashi aya ta 80 daidai wa qalu lan tamassana an-nar
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qalu lan tamassana النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون
نعم الله سبحانه وتعالى yana babu labarin banu Isra'il ayoyi wanda muka karanta can baya darussuka wanda Allah madaukaki sarki yana mana hannunka mai sanda game da banu Isra'il iriyan da Allah subhanahu wataala ya musu ni'ima ko mu ce ni'imomi wanda suke masu yawa wanda sun wuce a irga amma ba dan komai ba illa dan su yi imani da manzon da Allah ya sauko kuma su yi imani da Allah shi kadai ne amma duk wannan bai samu ba sai suka shiga kamakami to shine sai wannan aya take cewa wa qalu sai suke cewa lan tamassana an-nar ayu wuta ma ba za ta shahe mu ba illa ayyamun ma'dudat sai wasu ɗan kwanakai kididdigaggu kadan kamar ka ilga kwana ɗaya kwana biyu suka ce wannan ne kawai da su a rabo a cikin wutar jahannama sai annabi sallallahu alaihi wasallama zai tambaye su Allah ya ce ya kai mazo ka tambaye su qul attakhaztum inda Allah ahdan yanzu maganar da kuke cewa Allah madaukakin sarki ba zai muku azaba ba ko wuta ba za ta shige ku same ku ba sai lokaci kadan kun dauki alƙawari ne tsakaninku da Allah cewa ba zai muku azaba ba kwanakai masu yawa ɗan kwanakai sai ɗan kadan wannan tambaya ce Allah subhanahu wataala yake cewa manzo kul kace musu ko kuma kace attakhasum illa Allah ahada falan yukhlifa Allah ahada Allah ko bai saba alƙawari kiran da inda gaske ne cewa Allah madaukakin sarki ya daukan musu alƙawari babu abin da zai same su sai wuta dan kadan to wannan haka ne sai kuma yace am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko kuma kuna faɗin magana ne kawai game da Allah madaukakin sarki abinda ba ku sani ba to kaga wannan rashin sani ne mala'ir awwal ne da suke na ganin dama wanda suke wadin ayoyin da muka karanta wanda suka wuce satin da ya wuce qulil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah sai mutun kawai shiga daki sai ya rubuta ai abu kaza ne to daga cikin irin abubuwan da suke wadi shine Allah ba mu labari sai su ce ai su wuta ma ba za ta shahe su ba sai ɗan kwanakai ɗan kaɗan to sai Allah ya ce ya kai manzo ka tambaye su akwai alƙawari tsakaninsu da Allah to lalle ku tabbas in akwai alƙawarin to Allah zai musu haka abinda suka ce ko kuma suna faɗin maganar da ba su sani ba game da Allah subhanahu wataala kenan kaga ba magana ba ce ta gaskiya malai yake cewa yaqulu ta'ala ikhbaran an al-yahudi fi ma naqaluhu wa da'awu li anfusihim abinda suka naqalto al-tawansu wanda a kasuka rubuta ba Allah ya sauko ba ma anzalallahu biya min sultan kuma abinda suke da'awa cewa wuta ba ta taba sai ɗan kwanakai kaɗan min annahum lan tamassahumun naru illa ayyamun ma'dudat summa yanjuna minha farada Allahu alaihim zalika biqawlihi qul atakhassum inda Allahi ahdan kenan nan kamar Allah malike cewa Allah al-Allah yana musu raddi tunda sun ce wuta ba ta shafa su sai ɗan kwanaki kadan to Allah sai musu raddin cewa ya kai manzo ka tambaye su suna da alƙawari tsakanin su da Ubangiji to mun san babu wani alƙawari tsakanin su da Ubangiji cewa wai wuta ba za ta shahe su ba malike fa in kana qad waqa'a fa huwa la yukhlifu ahdahu inda gaske ne to Allah bai saba alƙawari walakin haza ma jara walakan malike wannan dai abin da suke hudi ne amma babu abin da ya tabbata cewa wai Allah ba zai musu azaba ba walihaza mala yace dan haka sai Allah ya zo da am taquluna ala Allah ma la ta'lamu malati allati bi ma'ana bal amnan kenan qul attakhasum inda Allah ahadan falan yukhlifa Allah ahdahu sai mu ce bal taquluna ala Allah ma la ta'lamu bari dai kawai wacce magana da suke ba gaskiya bane suna hudin abin da bus sani bane tsakanin su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bal taquluna ala Allah ma la ta'lamuna min al-kazib wal iftira'i alayhi Imam al-Hafiz Abu Bakar ya yi ruwaya daga Ibn Mardawih daga Abi Huraira qala yake cewa lamma futihat Khaybar uhdiyat li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam shatan fiha sum lokacin da aka bude Khaybar wuri ne na Yahudawa sai aka ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta ta wata akuya za a ce a yanke a dahe amma da sum a ciki ma'ana an sa dahi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ijma'u li ma kana min al-yahudi hauna annabi ya ce ku hado muni yahudawa gaba ɗayan su Allah ya bashi labari fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man abukum sai annabi ya tambaye su kenan aka tattaro yahudawa gaba ɗaya sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tambaye su wane ne babanku qalu fulan sai suka ce wane qala kazabtum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarya kuke ba shine babanku ba bal abukum fulan ya ce babanku shine wane ya gaya musu da gaskiya fa qalu sai suka ce sadaqta wa barita suka ce lalle tabbas gaskiya ne ma'ana kenan suka yi ƙarya annabi ya hudu musu gaskiya kuma suka tabbatar da cewa gaskiya yayi sun maƙala lahum sai annabi kuma sai ya sake tambaye su hal antum sadiqin an shay'in in sa'altukum an yanzu za ku muni gaskiya idan na tambaye ku qalu suka ce na'am eh ya abul qasim suka ce ya baban qasim za mu maka gaskiya ba sa ce ba ya rasulullah saboda ba su yi imani da shi ba ya rasulullah yace wa in kadzabnaka arafta kadzibna kama araftahu fi abina suka ce tabbas za mu gaskiya saboda mun san an muka ƙarya an muka maka ƙarya zaka gane tunda mun ce maka babanmu waye ne kace wani ne kuma ka hudu na gaskiya fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce musu min man ahlin nar suwa ne ne ɗan wuta fa qalu sai suka ce nakunu fiha yasiran summa takhlifuna fiha mu dai mun san Allah zai samu cikin wuta wani ɗan kwanakai kaɗan sannan sai ya zo da ku ya sa suna nihi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ikhsa'u sai annabi manzo yake ce musu turda maganar da kuke wallahi la nukhlifukum fiha abada manzo Allah ya ce na rantsi da Allah ba za mu zamo mana mu za mu turun ku a gidan wuta ba summa qala lahum rasulullah sai annabi ya ce musu hal antum sadiqi an shay'in in sa'altukum an yanzu idan na muku tambaya za ku bani amsa kaga ya musu tambaya biyu sun yi ƙarya yanzu sake musu na uku ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا النبي يجي مسو ان تنبيوك ذاك باني امسا قالوا نعم سكتي يا نعم يا ابو القاسم فقال سيدنا النبي يجي مسو صلى الله عليه وسلم هل جعلتم في هذه الشاة سما يجي wannan kyauta da kuka kamuni wannan shine maganar da muke kun sa dahi a cikin nan ko ku sa ba faqalu na'am sai suka ce eh mun sa فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم فما حملكم على ذلك مي يسا kuka samuni dahi dan inci faqalu sai suka ce aradna in kunta kaziban an nastariha minka suka ce mun yi niyya ne in abinda kake hudi cewa kai manzon Allah ne in ba da gaske bane kare idan ka ci sai ka mutu sai mu huta suka ce wa in kunta nabiyan lam yadurruk in kuma kai annabi ne to idan ka ci wannan dahi ba zai ma komi ba to ne shi yasa dalilin da suka sa wannan dahi a ciki kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu tambaya daidai tambaya guda uku babu tambayar da suka gaskata sai tambaya guda daya ta karshe wanda sun san makirci ne Allah subhanahu wataala ya bashi labari damun da ya kirayo su sun san da wannan saboda sun tabbatar da cewa shi annabi ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi da kuma ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci wannan bai mishi komi ba dan ya tabbatar musu da cewa shi annabin Allah ne amma duk da haka ba su ba imani wannan hadisin bi zai karantar da mu irin ayar da ta karantar da mu cewa Allah subhanahu wataala ya musu umurni su yanka saniya suka ce ma annabi Musa qalu dukhul na rabbaka suka yi ta maimaita wace kala wace iri aina yaya take to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana tambaya sai ba da amsa yace musu ga gaskiya wai ba dan komai wannan bai sa suka yi imani suna nan akan ma'ana abin da suke na rashin kin bin Allah da kuma kin gaskiya to wannan kenan sai ke tabbatar mana da cewa maganar su wuta ba za ta same su magana ce ta ƙarya Allah subhanahu wataala na sai karantar da mu babu wani wanda zai kasa bin Allah da manzon shi a ce kuma wai wuta ba za ta same shi ba tabbas ne lazim ne abu ne wanda yake wajibi annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa babu wani annabi wanda za a aiko shi illa duk wanda bai bi wannan annabi ba sai Allah subhanahu wataala ya shigar da shi gidan wuta babu wani bayahude ko banasari wanda za a ce yana kan akan imani inji manzon tsira sallallahu alaihi wasallama yace sai wanda ya bi shi to shine zai tsira amma misali wanda yake akan addinin shi ne yahudanci a yanzu wanda yake kan addinin shi na saranci tabbas zai gamu da hushin ubangiji subhanahu wataala da kuma wuta Allah madaukakin sarki dalilin yaqibin manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan aya sai take karantar da mu ashe babu wani wanda zai ce shi yahi karhin wuta ubangiji kamar da irin tunanin ya gangaro cikin wasu kungiyoyi daga cikin addini ko kuma mu ce wanda suke da'awa cewa kungiyoyi ne na addini wanda zai ce shi wali wani ko in gidan shehu wani wuta ba za ta su garanti yan aljanna kaga wannan magana ce ta jahilci babu wani wanda zai ma garanti sabai na manzo sallallahu alaihi wasallam hamma waɗanda aka musu albushiri da aljanna halifobin shi suna masu tsoro me za su iske a gobe kiyama wani irin aiki suka ma Allah madaukakin sarki wanda zai gadan musu da gidan aljanna to ina kai haka kawai ka meke kawa ka ce kai dan wane ko jikan wane ko kuma ku yan kungiya wane ku yan aljanna ne hamma wani yake cewa kawai da kai da shi almuhim abinda ya fi muhimmanci kawai ku gamu a kiyama tun kuwa gamu a kiyama shi zai sa ka gida aljanna shi da kanshi ba yana zancen ta kanshi ba kenan shi daidai yake da wannan magana ta yahudawa lan tamassana naru illa ayyamu ma'dudat kenan shi gara ma yahudawa sun ce sun shiga su fito shi babu zancen shiga a ciki aljannan ma yana da yanci a ciki yana da mulki zai iya daukan wani ya sa shi ko kuma zai iya ma wani hanya ko kuma zai kai da wani daga azabar ubangiji kaga na akwai jahilci yahudawa sun yi irin wannan tunani tunda su sun ce za su shiga kwana biyu su fito shi kuma wannan ce a'a ba wai shi ba ma kai ma zai shigar da kai kaga akwai jahilci a nan mana wanda yake nuna cewa duk wanda zai irin wannan magana da wanda zai yarda ko ya saurare ta ya jahilci kiyama sai mutumin da ya jahilci kiyama ko mutumin da ya jahilci ayoyin alqur'ani masu girma shine zai jahilci lamari na kiyama wanda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa li kulli mur'in yawma izin sha'anu yughni babu wani wanda zaka ce wani kowa sha'anin shi yake kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa a gobe kiyama za a tashi babu takalmi a hurgice loba babu kaciya babu kaya babu komi Aisha ta ce to yaya sirkai da sirkai in mutane suka tashi babu kaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata ya Aisha lamarin ya wuce wai wani ya kalli wani ya gabe da wando ko kuma ya ganshi bai da kaciya ko bai da takalmi to balle wani mutumin da zai tsammani ko kuma kace a gobe kiyama za ka yi magana babu wani wanda zai magana sai wanda Allah ya bashi izini babu wani wanda zai ceto sai wanda Allah ya bashi izini wanda duka ayoyi ne zahiri wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kuma lahum an tazkiratu mu'ridin ka'annahum umrun mustanfira ayoyi ne zahiri ba wai magana malam wani bane ko kuma magana ce ta dubara ko ta dadin baki ayoyi ne na alqur'ani suke tabbatar ma da cewa a gobe kiyama ya wuce yanda muke tsammani mutane za su tashi a furgice Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu labari cewa farko wanda za a sama kaya Ibrahim alaihi salam kuma za a nemi ceto a dukkan annabawa tun daga Annabi Adam alaihi salam babu wani wanda zai iya sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shafa'atul kubra za a je wajen Adam ya ce ya nailahi aljanna an hutar da ni a je wajen duk wanda kai tsammani su Annabi Musa su Harun su Annabi Dawuda Suleiman babu wani wanda ba za a je ba a ce muna neman ceto kuma ba wai ceto ba fa kai a so kowa so yake samu matsayin shi so ma yake san cewa ni dan aljanna ne ko dan wuta ne shine ceton da ake so wanda yake dan wuta ne ma so yake a yi ceton ya shiga wutan yana ganin kaman a wuta zai samu sassarci saboda irin bala'i da hurgici da azaba da take ta wannan yanayi sai manzon tsira shi kadai ne zai ce ana laha za a zo wajen shi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta wace ita ce shafa'atul kubra wanda ta shahi munawiki da kahuri da bayahudi da banasare duk dan wutar dan aljanna kowa zai je sujada Allah ya ce mishi tashi saltuta za a ce ka tambaye ko a duk abin da kake so Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tambaye ceto sai a ce an baka sai nemi a yi ceto na hisabi kowa ya shiga gidan shi to aina ne annabawan Allah suna cikin irin wannan yanayi wani wai zai ce ma shi zai iya ma garantin shiga aljanna ko kuma shi zai iya ma kanshi garantin shiga gidan aljanna babu wanda zai ma kanshi lamani cewa Allah ba zai mai azaba ba a gobe kiyama babu shi kowane Allah ya ba mu labarin cewa wayad'una na ragaban wa rahaban innahum kanu yusaruna fil khairati wayad'una na ragaban wa rahaban mutanen kirki suna gauga wajen aikin alheri duk inda ake alheri yana yi suna yi to wai ba dan kai aikin alheri ba shikenan ka ce ai mu ne aljanna tunda ina san warko nayi zakka nayi haji nabi uwaye nayi kaza sai ka ce ai mu garanti ne to ko me wannan bai da garanti balle wanda yaje zauna bai da aiki wanda za a ce an sabke ma irin da abubuwa da ake nashi walitaka ko shuhuntaka a ce sallama ba zakka yi ba kakka yi azumi a bidiyo ana yawo da irin wannan maganganu musamman ko kun taba gani nasa da yawa a bidiyo wai malami ne mutum kana kallon shi da surar shi in a daya ne in aka ce wani ya ce zai kai mutane aljanna sai ya ce a sharri ne ko kuma wani ya ce ba sai kai sallama ba sai kai azumi ba wani ya shehu yahi abu kaza yahi abu kaza sai a ce sharri to amma za ka ga mutum kirikiri da idan shi wani bidiyo yana nan yanzu ma yana yawo wani za a ce wani ne wani shehu ne yake zamne ina shi a nan Niger a ce ga tijani a zamne ana ta hayowa ga shehu wani a zamne kai da ƙarshe aka ce ga manzon Allah a zamne da ƙarshe aka ce ga Allah ma a zamne shi ake nunawa kuma bidiyo ne ba zancen ka ce wai ƙarya ne ko kuma abu ne wanda bai yiwu ba a nan Niger to kaga wannan gare bayahudi a tunanin wannan ba wai ina din bayahudi ya yi musulmi ba a'a irin aqidar da za a cusa ma aqida ce wanda yahudawa anan sun yi mutun sassamci tunda su sun ce za su shiga wuta su huto shi kuma wannan ko duk bayahudi irin ayoyin da muka karanta can baya irin karantsi da suka ma Allah ba su ce ba su Allah ne ko kuma ba su ce ba su Annabi Musa ne inna ma sun ga rububiyar ubangiji yana kashewa yana rawa yana kaza amma sai suka ki imani to yana da zaka dauki wani daga cikin al'umma annabi ka ce shine manzo sallallahu alaihi wasallam kai ka wuce ma ka ce shine Allah kaga akwai karshen uzuri ka ce ma mutun jahili ne inda ba wani shaye shaye baki wanda zai ce ga annabi azamne ga Allah azamne to saboda haka kenan su yahudawa anan suna nuna cewa ba sa shiga wuta sai lokaci kada illa ayyaman ma'dudat to idan kai zaka ce babu kai babu wuta kaga akwai hatsari anan to saboda haka ashe duk yanda mutum yake ya kamata ya zamanto kamar yanda Allah ya ce yad'una na ragaban wa rahaba kana kudin gidan aljanna amma kana tsoron gidan wuta bai ma dace ba wai a ce kai ka lamince cewa kai dan aljanna ne baya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa ko kuma kalamin ce kai dan wuta ne a mana kana nan akan mashi'a ta ubangiji rahma Allah madaukakin sarki wanda da ita ce Allah zai kai mutane gida aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce ma sahabbai ma minkum ahadun yadkhiluhu al'amalu aljanna babu wani ɗaya daga cikin ku aikin shi zai shigar da shi gida aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah yace ko kai suka ce eh ko ni annabi yace ko ni illa yataghammadani Allah bi rahmati sai Allah ya mana rahama kina rahama wata ubangiji shine mutun ya kamata ya dace ya sa idanuwan shi shi da abin da ake so ka bi Allah madaukakin sarki akan karantarwa manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutun ya yi wannan kenan da tabbacin cewa lalle manzo tsira ya bi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da zai nuna maka hanyar kaga cewa wai ma kana kusa kusa ko kana dama dama kana daga cikin wanda Allah zai gama ka mana da a cikin wanda Allah zai gama su a cikin rahmar shi subhanahu wataala dan su samu rabo to kada ya zaman to mutun ya lamunce ma kanshi baya daga cikin imani baya daga cikin kuma magana ta mutanen kirki kuma wannan hadisi wanda Hafiz Abubakar ibn Mardawi ya rawaito shi daga Abi Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ba mu labarin Yahudawa yana karantar da mu cewa kamar yanda muka yi bayani cewa wacce aya da Allah madaukakin sarki suka yi magana da Yahudawa kada ka sake kai tabbatar ka sa a tunaninka kai musulmi wai cewa ba Yahude zai taba cika maka alkawari babu bai dace ba musulmi ya tunani da wannan ko kuma ka taba tunanin cewa wai ba Yahude zai taba yarda da kai yawmin al-ayyam a ce ai tunda ina yarda da shi tunda ina daidai da shi wata ran ya yarda da ni bai yuwa hal abada duk idan dai sunanka musulmi ko da gurbataccen musulmi ne to babu kai babu alaka da Yahude musulmi ne mashayin giya musulmi no praktikan da ake cewa irin na horan shi wai ga musulmi ne amma shi wai bai aiki shi amma musulmi ne kakan shi musulmi ne baban shi musulmi ne dewa ake samun su a turai to koda wannan ne bai Yahude tsakaninka da shi babu wata alaka balle musulmin da zai rika sallah musulmin da zai rika karanta alqur'ani musulmin da zai rika bin Allah so da kafa ya bi manzon sallallahu alaihi wasallama su a wurin su dan karshen dan ta'adda a duniya yanda ake cin zarhin musulunci duk wanda zai karanta qur'ani duk wanda zai bi Allah sai a ce dan ta'adda ne shi bai wa addinin ba mutumin da zai je yi wani aiki ta'addanci shi addini shine ta'addanci cikin manganu shugabanni manyan mai na duniya akwai shugaban da ya tara jama'a shugaban Rasha cikin watannin da ya wuce saboda ana labarin musulmi ta'addanci duk da yayin musulmi ta'addanci shi da tara su yace musulmi ba yayi durasa yayi karatu ya sa an mai bincike musulmi ba yin ta'adda bane yace bari ma musulmi sun ka gudunmuwa a cikin ci gaba na duniya kuma wannan shine gaskiya kenan amma menene hamla ta turai kawoyin watsa labarai da na gani da na ji kawai a nuna maka musulmi dan ta'adda ne kuma shi yake bayani Putin irin musulman ma da ake gani yin ta'adda masu kashe mutane suwa suke kirkira su tun turai su suke kirkira su inda zaka ce su wane ne a ina suke ina ne wajen su ba zaka gansu ba kuna ji ba aka ce a Mali an yi shari'a musulunci su Kidal su Tumbuktu su ina ne to a ina suke a yanzu an ce an kore su ina suka tai sojojin horenshin su suke kula da Kidal su suke kula da Tumbuktu wannan wuraren duka wadancan mujahidun da ake cewa a ina suke tsari ne duniyoyi suke yi wanda suke da manuhohi na siyasa barkatai akwai manuhohi na sai da makamai akwai manuhohi na rage al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama akwai manuhohi na shafa ma musulunci kashin kaji akwai manuhohi na siyasar duniya yaya za a yi ni karhi na ya mamaye wuri kaza ya za a yi ni in mamaye wuri kaza Rasha tana so ta mamaya Amerika tana so ta mamaya horenshi da su Ingila su Almais kowa da makamin shi kowa yana so kuma akwai manuhohi na gode makami wanda zai kashe mutun lokaci ai dan kankane manuhohi ne daban-daban a ciki to amma menene mu babban abu wai wanda musulmi har yanzu zaka samu musulmi da yake tunani cewa ba Yahude sai yarda da shi ko sai sun samu zaman lafiya da su da ba Yahude a matsayin shi na ba Yahude ko kuma tsinsu na banasare a ce Allah ɗaya addini uku addinin Yahudanci addini ne addinin Musulunci addini ne addinin Nasaranci addini ne sai sun hada gwiwa wai a lokacin za su tayi daidai to wannan yana daga cikin jahilci sanin addini duk wanda zai ce ma an hada kai tsakanin Yahudu da Banasare to ka tabbata akwai wata labari ba gaskiya bane ba wai kai tsammanin Yahudu ya hadu da musulmi a Yahudu ya hadu da kristanci ma shashantar da kirinsawa ne suke kaga Yahudu imanin shi bai yarda annabi Isa ba alaihi salam a wajen su dan zina ne wayyazu billah Maryam zinatai kai bari ma Banasare yahi daidai idan yazo wajen musulunci mai imani da annabi Isa yana daga cikin marukunne dole sai ka imani bil rusul mai yarda Maryam batul ba zinatai ba amma Yahudawa a wajen su duk wani alkalma ta zargi annabi Isa alaihi salam bai da gida bai ba iyali Yahudawa suke bin shi in ya shiga nan gari su kore shi yace wancan gari su kore shi a ƙarshe har suka nemi su kashe shi Allah ya daga shi wannan Yahudawa ka suka yi to yaushe ne a wani tunani ne wai zaka ce da Kirista da Yahudi tare suke yanayi ne na kwakwalluwa ko kuma mu ce na labarai na yau da gobe to kuma ka zo addinin musulunci shi bai Yahudi bai yarda kristanci ba ma to ina zai yarda addini kaga tunda mataki hawa-hawa ne shi kuma Kirista bai yarda manzo ba sallallahu alaihi wasallam dan me idan yarda annabi cewa annabi ne kenan addinin kristanci shahihi ne shirme ne yake kenan dai aka ce a zo a hadin gwiwa a zamna indai Kirista ya yarda manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan ya zama musulmi babu wani matsala kenan kristancin ma ba kristanci bane yake shirme ne yake kenan dan haka babu wani zancan wani zama kuma da ake cewa zaman lahiya zaman wane ne duka kowowi ne siyasar duniya ce ba gaskiya bane abinda ake ni a kasa ba haka bane to saboda haka wannan ayoyi da muke karantawa satuka wanda suka wuce darasi ne suke bawo mai girma wanda kasancewa a halittun da Allah ya halitta a jinsi ne dan adam babu jinsi wanda ya ma Allah ta'addanci suka ma Allah karantse suka juya ma Allah baya saba alƙawali kai har ma suka kashe annabi annabawa kamar banu Isra'il babu ba addu'a cikin jinsi babu kamar su kina Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa babu wanda yayi silalaci wa sunna abinda wannan ayoyi suke karantar da mu kaga manzo sallallahu alaihi wasallama yana tare da su gaba da gaba in na tambaye ku kun bani amsa suka ce eh amma ya tambaye su yi ƙarya kuma ya ce musu ga gaskiya kuma wannan bai hana in yi musu tambaya ta biyu kuma su faɗi ƙarya kuma ya wadi musu gaskiya haka suke to ina kai wara hula wai ka rika tsammanin bai hude zai gaya ma wani abu na gaskiya ko kuma za ku wani alƙawari da Yahudawa shi sa kuke ga a Palestinawa ana ta shirme a ce an yi zaman lahiya kafin shekara sun gina ƙasa ta Yahudawa kilo nawa kullum suna jakudawa kullum ana jakudawa a yi sulhu a ce to ku tsaya daga nan goyon masu jakudawa a ce ku tsaya daga haka suke mana kenan Allah subhanahu wataala ya babu labari da aka mai da alaƙar da take tsakanin Yahudawa Palestine aka mai da ta alaƙa ce ta Yahudawa da Larabawa sai Allah ya hudda hannun shi a ciki shi da kuke ganin suna ta shan wahala a matsayin su na musulmai amma da za a ce addini ne ma'ana duk abin da yake na Larabawa addini ne suke yi to lalle ta tabbata da Allah subhanahu wataala sai ya ba su nasara to amma sai suke yaki ko kuma sai suke gogwarmaya da sunan wai su Larabawa kasar su shikenan sai Allah ya bar su da larabcin su shi Allah yana taimaka ma addini shi ne ba larabci ba addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ko yau ko gobe duk wanda suke kan addini in dai addini kake to Allah subhanahu wataala zai taimaka ma to ka san ko idan ka bar addini dan wata manufarka daban dan ƙara ƙasa misali masu yaki dan ƙasa ko dan kabila wata kabila ta haukan wata kabila shikenan Allah subhanahu wataala sai ya bar ku tsakanin ku shi da Allah subhanahu wataala yana magana ne ga wanda suke mu'minai ko kuma musulmai wanda suke Allah yake ba mu labari cewa wa inna jundana lahumul ghalibun wa inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu Allah yana tarmakan manzannin shi da wanda suka imani tare da waɗannan manzanni amma ba dan harshe ba dan larabci ko dan Hausa ko dan Fulatanci ko dan wani abin da ya kama da haka kenan wannan aya tana karantar da mu Yahudawa suna so su nuna cewa Allah ba zai musu azaba ba Allah ya ce ba gaskiya bane tunda ba su yi alƙawari ba tsakanin su da Ubangiji subhanahu wataala to saboda haka kenan inda ka je a cikin al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama wanda zai magana irin wannan bulbudi ne tushe ne irin magana tushen daga inda yake addini ne na Yahudanci Allah subhanahu wataala ya shirye da mu alaikum salam
su da sa addini
addini Yahudancin addini eh addini ne na kabila eh na
bala man kasaba sayi'atan wa ahaqat bihi khati'atu fa ulaa أصحاب النار
نعم
هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
نعم dan uwa yake cewa addini yahudanci suna da addini yahudanci shine yahudanci shine innal lazina amanu ayat da muka karanta suna da sati biyu ko wancan wanda ya wuce innal lazina amanu wal lazina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka imani daga cikin su akwai yahudawa shine wal lazina hadu wan nasara da wanda suke addinin nasaranci kenan ada Allah subhanahu wataala yake aiko annabi kabilar shi misali kaman a ce Hausawa annabin su bawoshi Fulani haka Zawarmawa Tubawa haka kowanne a cikin kabilar su sai Allah ya aiko da manzo to manzon tsira sallallahu alaihi wasallama shine aka aiko shi kafatan linnas shine kowa ne kowace kabila tana ciki Balarabe ba zai buga gaba ba akan wata kabila yace addinin shi ne shi ba nashi bane addinin Allah ne to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala da ya aiko addinin yahudanci Annabi Musa alayhi salam daga shi yazo karshe Annabi Musa shine karshe Yahudawa to Nasarawa su ma Yahudawa ne to amma daga cikin su sai aka ce sibi Isa alayhi salam sai suka kiya to waɗanda suka bi Annabi Isa sune Ansar sai suka zamanto Ansarullah kenan waɗanda suka taimaka ma Annabi Isa alayhi salam su kuma littafin su shine Injila ita kuma Injila kamar ciko ne na Annabi Musa alayhi salam at-Taura to manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai yazo sai shahi da injilar da autarwa gaba ɗayan su sai zamanto addini inna dinan inda Allah al-islam sai addinin musulunci ya sauko to wannan sai zamanto kenan duk wanda yake neman kusanta zuwa ga Allah dole ya musulunci kuma addini kenan in bai yahude ne kai dole ka dawo musulunci idan ba nasare ne ka dawo a musulunci sai ka samu lada ladanka guda biyu wancan wanda kai na yahudanci ka hin zama musulunci da kuma zama musulunci to nan Allah subhanahu wataala a wannan ayar sai yake mana bayani tunda sun ce babu abin da zai same su na wuta sai ɗan lokaci kadan ko kuma kwanakai kadan Allah ce wa manzo ka tambaye su suna da alƙawari tsakanin su da Ubangiji to ba su da wani alƙawari sai Allah ce bala bala kenan irin waccan manganun da suka aikata kasancewa man kasaba sayyi'atan duk wanda ya mummuna ba yahude ne ba nasare ne wane ne shi in dai dan adam ne wa hatat bihi khati'atuhu kuma suka kewaye shi zunubin shi kewaye shi ya daddarme shi gaba da baya bai da aiki na kirki sai zunubi fa ulaika ashabun nar Allah ya ce waɗannan ɗan wuta ne kenan yahudawan ɗan wuta ne su in dai ba su yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam in dai ba su bi addinin musulunci idan ba nasare ne haka hum fiha khalidun sai Allah ya ce su kenan waɗanda suka yi aikin mummuna sai kewaye su to suna cikin wuta suna dawama sai ya ce wallazina amanu kenan kishiyarsu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau kenan koda ba yahude ne yayi imani aiki mai kyau koda ba nasare ne yayi imani yayi aiki mai kyau sai Allah ya ce fa ulaika ashabul janna waɗannan su ne ƴan janna hum fiha khalidun su ma suna dawama waɗannan za su dawama a cikin wuta wa yazi billahi waɗannan za su dawama a cikin aljanna malaka yaqulu ta'ala laysa al'amru kama tamannaytum kenan ba abinda kuke guri ba daidai bane kenan ku yahudawa laysa bi amaniyukum Allah ba wai yana aiki da gurin ku bane wala kama tashtahuna ko kuma abinda kuke so ko abinda ku ga dama ne Allah zai mala yace bal al'amru annahu man amila sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu du wanda yayi mummuna kuma mummunar shi ta kewaye shi wa huwa min man wafa yawm al-qiyamati wa laysa lahu al-husna shine mutumin da ya mutu je kiyama ko mutumin da aka hadu da shi a kiyama bai ba aiki mai kyau wa laysa lahu hasana bai da aiki mai kyau ko da daidai da zarra to wannan mutumin shine wanda ya tabe wanda zai dawoma a cikin gidan wuta Allah subhanahu wa ta'ala karim amma inda za a samu mutum inda yayi imani akwai misalan zarra na imani a cikin imani nashi a cikin hasana to lalle a gobe kiyama ba zai dawoma ba a cikin wuta Allah subhanahu wa ta'ala zai mishi azaban laihin shi in yaso daga baya sai Allah ya sanya aljanna yawminal ayyam in dai mai tauhidi ne shi shi yasa horkon abinda manzannin Allah suke kira shine tauhidi horkon abinda suke hani da shi shine shirka inda ma mutun ya mutu kawai safiyar mutun ne yayi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ba shirka to wannan mutum bai da wama a cikin wuta tayuma Allah subhanahu wataala ya cece shi ya zamanto cikin masu ceto shine malai wanda zai da wama faulaika ashabun nar hufiya khalidun malai yace walaysa lahu hasana wanda bai da hasana koda guda ce amma aka samu aiki daya mai kyau shikenan ya tsiratar da mai shi bal jami'a amalihi sayyi'at malai ce burde dukkan aikin shi mummuna ne fa haza min ahlin nar wadannan sune yan wuta Allah ya kare mu wallazina amanu sai Allah ya ce wanda suka imani billahi wa rusuli kenan da Allah su imani da Allah su imani da manzannin Allah wa amilu salihati sai aiki mai kyau min amala aw min amalin muwafiqun li shari'a aikin daidai da shari'a wannan shine abin da malamai suke bayani idan kai aikin ka a matsayin ka na mai imani bai bai daidai da shari'a to kada kai tsammanin zaka samu ladan shi shine aikin bid'a dole ne kai aikin daidai da shari'a wannan shi yake so malaji fahum min ahli aljanna wadannan sune yan aljanna wa hadha almuqamu shabihun biqawlihi ta'ala malaji wannan matsayin ya daidai da fadan Allah subhanahu wataala a cikin suratul nisa'i da Allah yake cewa laysa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna naqiran wannan daidai ayat da banu isra'ila malaka cewa Allah ya ce musu ba gurace gurace ku bare laysa bi amaniikum wala amani ahli kitab sai Allah ya ce man ya'mal su'an yujza bihi duk wanda yayi mummuna to za a saka mishi wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ابو بكيما كون بزي سامو وني ولي ولا نصيرا كو كما وني وند زي تيمكي شي kaga magana da muke dazu babu wani wali wanda zai cece ka gobe kiyama aya ta alqurani mai girma babu wani mai taimako wanda zai taimake ka gobe kiyama sai aiki sai Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wanda yayi aiki mai kyau min as-salihati min zakarin a unsa namiji ko mace wa huwa mu'minun kuma yana mai imani kira inda ma zakai aiki mai kyau kai ba mai imani bane baka da lada mace ko namiji ana a same shi da imani sai Allah ya fa ulaika yadkhulul aljanna wadannan sune wanda Allah zai sanya su gidan aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ba daidai da dugo wanda yake bayan dan dabino in ka dauki dan dabino in ka juya bayan shi ba wajen yankan ba za ka ga wani dan das to wannan dugon Allah ba zai zalunci mutum ba idan yayi aiki mai kyau to wannan shine sharadin man ya'mal salihat min zakarin aw unsa malamai suka ce amalu salih shine amalul muwafiqul sunna aikin da kai mai kyau ba ce mishi mai kyau sai aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani aikin da manzon Allah bai yi shi ba to ba ce mishi aiki mai kyau kira daga cikin ayyuka na bid'a wanda bashi da lada kuma su da yawa za ga mutane sun rungumi abubuwa masu yawa ibadodi dare da rana sahi da murci ana yi kuma a rika tsammanin za a samu lada wayyazu billahi gobe kiyama sai ka ga mutun ya rasa komai kuma sai ya rika mamaki alhali kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu labari alqur'ani mai girma wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ba abun mamaki bane a gobe kiyama Allah ya ce akwai wanda zamu gabatar da ayyukansu sallah azumi zakka abubuwa ga sunan wanda ma aka umurce su to ina wanda ba umurce ka bar shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sai Allah ya ce zamu maida shi kura yanda kasan za a sheke ake shika haka Allah zai tahida ayyukansu kaman ba su aikata aikin komai ba to wannan shine aikin bid'a da aiki na shirka shi yasa a kowane lokaci idan ka daidaita aqidarka akan tauhidi ka daidaita aqidarka akan cewa babu shirka kuma ka daidaita aikinka akan bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu bid'a to wannan ka tsira wannan lazim tabbas ne mana kenan kaman kana kan hanyar Abubakar kaman kana kan hanyar Umar, kaman kana kan hanyar Usman da Ali, wannan guda biyu babu wani wanda zai ce ma ko kungiya kaza ko dan kaza ne ko dan kaza ne, duk wanda ya bi su waɗannan wai kada ma ka gama da waɗancan wanda guda goma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu albushri aljanna. Babu wani wanda zai ce maka Abubakar ba da aljanna bane, Umar, Usman, Ali, tunda Annabi ya musu tazkiya cewa su ne halifofin su. In ka riko da sunnar su ma ta yi, alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, kenan kaga to ina a ce ma aikin da kai daidai yake da na manzo sallallahu alaihi wasallam, kaga kenan baka da shakka. To shine malamai suke bayani cewa ba a gamanta mutumin da yake kan hanya Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutumin da yake kan hanya wani wa yake tsammani ita wannan hanya ce za ta sada shi. Maimakin ka bi kai tsaye sai ka bi wani wuri wanda zai sada ka, to waɗannan wurin da za ka bi shine ba a so. Ana so ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye, ko babu wani wanda ake mishi da'a ido rihe sai manzo tsira sallallahu alaihi wasallam. Babu wani wanda zai addinin ta sai manzo sallallahu alaihi wasallama, haramu ko halak wannan matsayi ne na Allah da manzon shi, wannan abu guda biyu. Halak haram a ce wannan sunna ce wannan bid'a ce, ma'ana Allah subhanahu wataala shine zai halitta ko ya haramta, manzo tsira sallallahu alaihi wasallama shine zai halitta ko ya haramta, babu wani na uku a cikin su. Yahudawa abinda yake halaka su ma'ana sai su rubuta abinda suka ga dama, ayar da muka karanta sai ce haza min indillah liyashtaru bi samanan qalilan, sai mutum ya shiga daki ya rubuta littafin shi ya rubuta abin shi sai ce wannan ma sunna ce. Irin su maulidin nan da ake yi suna ciki, wanda aka rubuta su bayan hijira ta yi shekara 600 da wani abu, duk wasu magabata na gari wanda ka sani sun tai su Imam Malik, sahabbai gaba ɗaya sun tai, wanda suka ga sahabbai da idanunsu su ne tabi aiki su ma sun tai, wanda ya ga Annabi da ido shi ma ya tai, kai sai da ma su Imam Malik, su duk wani maragaya wanda ka sani a addini wanda za a ce magana su dalili ne sun tahiyar su. Sai aka samu wata kungiya suna daga cikin Shi'a daula Fatimiyya a Masar, su ne suka kirkira maulidi, aka yi yanke-yanke aka yi kaza-kaza. Duk wanda zai baka tarihin maulidi ƙarya yake ya wuce hijira 500 ya yi baya, sai dai ya sama kirkire ne, abu ne wanda babu shi. Babu wanda zai ce ma maulidi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama zance ne, ko lokacin Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, daga 500 abin da ya sama anan zai ma lalibe ya samu wata shekara ya mallaka ta, kuma Shi'a ne suka fara su. Kuma a cikin addini kungiyoyi ma na addini babu kungiyoyi wanda suke makiya Allah kamar addinin Shi'a, wanda suke zagi Abubakar su zagi Usman su zagi Umar sai Ali da ƴan sahabbai ɗaiɗaiku, a wajen su ma mata ya na manzo sallallahu alaihi wasallama dukansu ba na mangaren da suke hodi musu musulmi bai ya hodi da bakin shi, kuma wallahi gaskiya ne alittahun su arbace tsinuwa ga Abubakar da sauransu da su Aisha tuhumar su da zina da sauran abubuwa wai kamar ibada ne a wajen su, amma kuma su ce su musulmi ne. Wannan yan Shi'a da kuke ji sunan su Iran shine irin aqidar su, su ne suka kirkiro wannan haraka na maulidi. To amma mu nan zaka samu mutumin da shi tsakanin shi da Allah yake bai sani ba, jahili ne, kamar da salatul fati take akan salati, yanzu ne na ganin addini ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma tsakanin shi da Allah bai sani ba, tunda yana ganin ma'ana abu ne wanda malamai suke yi manya-manya wanda suka mutu, shi yana ganin salati ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda dalailul khairat wani dan uwa ke ba labari, shi da wani baban shi ne malami ne, yazo yana karantawa yace baba ka san wannan, yace a ban san shi ba, yace wannan ali tayi Annabi ne shi malami yake wani babban malami ne. Sai shi wancan yaron duk da cewa da ne amma ya karatu, yace mai wannan ho malam wane ya rubuta shi, littafin wane shi wannan malamin, wallahi tsakanin shi da Allah cai shi ji yake littafin Annabi, wannan dalailul khairat wannan abu da ke tana addu'o'i, shi tsakanin shi da Allah ji yake Annabi ya rubuta sallallahu alaihi wasallam. Kenan kaga akwai waɗanda ake dora su akan turbata jahilci, yace ayi salati da salatul fati in ka zo ka gaya mishi bai san ba menene, bai san mata wace ce daga ina take, waye ya zo da ita, shi dai kamar kai ka ce ayi salat sallu ala nabi haka ya dauke ayi salatul fati, kaga kuma addini ne wanda shi ma daga baya ya zo. To haka su ma Shi'a suka zo da maulidi sai aka watsa shi, to yana duk yana daga cikin abubuwan da suke shige ne kutse ne, to ahli sunna wal jamaa me suke so tace a tace addini a yi shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wani ya ce kai ka isa kai yanda annabi yayi wai da aka ce ana so ai dole ta aka ce a kwatamta a yanda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wai sai ce kai ka iya abin da annabi yayi to ai wani ba dalili bane irin dalili ne da satin da ya wuce wannan wa da yake bayani anan wanda aka tambaye wani salati wai kai kana yace ba yayi wai shi kin hujjar shi wani ne tambaye wani malami wai abu kaza mai hukunci shi yace me malami yace me kana yace banna yace wai shikenan wai shine dalili to kaga dai zancan sadal dora hannu to kaga ana ina dalili an ci abin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kace a kai ka isa kai irin na annabi ai ba ce ba ai gaba daya shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallama yace kwatamta ma amartukum bihi fa atu bihi masqatum haka annabi yace in dai mutum ahli sunna yana bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani ho wani malami wanda zai shiga wani wuri ko yayi wani bayani ko a ce wai ya rikita shi ko ya same wata magana wanda ba ingantacciya bace babu wani hadisi ko babu wata aya wanda za a ce in dai mutum yana mutaba'a zai je makaranta ko yana sauraro a ce akwai wani bayani yanzu wanda bai ba yana da wahala malami an yi bayani da harshen Hausa da harshen kaza da harshen kaza annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace ma amartukum bihi fatu bihi masadatun in abinda na umurce ku yi gwalgwado to kenan ba wai aka ce abi annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai an ce ba wai kai sai ka zama manzo irin yanda yake ba ma baka iyawa amma shi kanshi manzo tsira sallallahu alaihi wasallam yace ku bi abinda na umurce ku yi gwalgwado sai ce wa ma na haitukum an fajjalibu wajen haji ne yace kai tsaye ko abinda na hana ka ku yi amma umurni ku yi gwalgwado iyayenka in annabi yace 100 wanne yayi 50 wanne yayi 30 wanne yayi 40 yayi daidai wani yayi 100 ba zai iya ba wani yayi 90 wani yayi 80 yayi daidai kowanne dai abinda ake so ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda zaka yi wani aiki na bid'a 100 bisa 100 aikin banza ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba ai halibobin shi ba su yi ba to shine wai wadin wannan ba wani abu bane na illa kamar yanda bawoshe yake cewa safke kayanka ko gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba wai so ne Allah subhanahu wataala muke so gaba ɗayan mu ya hada mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wanda zamu samu garantin sa ran cewa zamu shiga cikin bayan Allah na gari ba wai kasancewa baro wai mutu idan ya ci abin sunna wai shi yahi kowa kamar da wasu suke cewa shi yana gani yahi kowa haka zaka ji mutane yana cewa to kaga wannan duk manganu ne wanda basu dace ba manganu ne wanda kai da aka ce ma gyara kayanka ai ba zancan wani babu zancan fada ko kuma in wani bayani ne kai ma sai ka bayanin ka mai dalili wanda yake mai hujja sai ga mutane masu sauraro kowa ya hukunci amma kaga zancan ana fada ana zancan suka ko a ce wannan wani ne ko yaro ne ko ba dan gari bane ko kaza ne mana na so a mallaka shi da wani wuri ko a ce kabila kaza ne to anan babu hujja ta kare to saboda haka wannan hadisi mai girma wannan ayar tana karantar da mu a takaice Allah subhanahu wataala yana so ya nuna mana cewa lalle tabbas duk wanda ya aikata aiki mai kyau to ana sa ran wannan mutumin shine wanda zai shiga gidan aljanna duko Allah ya kiyaye wanda ya mummuna ko mummunar shi tazo ta kewaye shi gaba daya ya dabaibaye shi bai da aiki na alheri to Allah ya kiyaye wannan mutumin shine dan wuta wanda kuma Allah subhanahu wataala ya ce hum fiha khalidun wanda za su dawama a ciki mallaye ce ويذكر ها هنا الحديث الذي او يذكر ها هنا معنى انا اكو حديث سو ده يغنت دغ امام احمد دغ عبد الله بن مسعود yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal muhaqqirat az-zunub ina hana ku da rena zunubai azu a cikin mutane akwai wanda yake ganin ai wannan tunda zunubi ne karami in nayi shi ma babu wata matsala tunda ba manyan bane to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina muku kashedi kada ku rika raina zunubai fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yughlikanna wadannan kananan za su rika haduwa akan mutum har sai sun halaka shi innal jibala min al-hasa wani malami yake cewa la tahqiranna min az-zunub kada ka raina zunubi in kaga dutsi yanzu misali kaga dutsi babba to zaka sami cewa ba dutsi bane sumbul ko guda kanana da manya kanana suka hadu sai ga wani dutsi babba to saboda haka ashe bai dace ba kare da duk wani zunubi duk abin da Allah subhanahu wataala yace kada kada ayi duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari cewa wannan abin an hana shi to mutun yaga cewa ya hanu abu wanda ke na umurni ne mutun yaga cewa gwalgwaron shi ya aikata Allah dan Abbas yake cewa wallazina amanu wa amilu salihati ulaika ahsabul janna hum fiha khalidun ay man amana bima kafartum mara mutumin da ya imani da duk abin da kuka kafirce mishi mara ku yahudawa yahudawa sun kafirce manzo sallallahu alaihi wasallam sun kafirce alqur'ani to duk wanda imani da wannan abin da yahudawa suka kafirce mishi wa amila bima taraktum min dinihi kuma kuka bar abin da wannan abin da yake na addinin kuka bar shi maimakon ku bi annabi kuka bi addinin ku wancan falahumul janna khalidina fiha to wadannan sune yawal janna kenan Allah ke in kaga hanya kamata ya daidai da ta yahudawa ko nasarawa to ya kamata ka binciki kanka da irin aikin da kake aikatawa yukhbiruhum anna sawaba bil khairi wash sharri muqimun ala ahlihi abadan abulada abbas yake cewa Allah yana bada labari cewa aiki mai kyau da aiki mummuna yana tabbatuwa akan mai shi abadan hal abada kada kai zamanin wani zai yahe maka ko wani zai shahe ma lan qita'a lahu abulada abbas yake cewa baya yankewa kiran sai wanda ya nuna maka cewa lalle tabbas ka aikata aiki mai kyau aikata aiki mai kyau shine wanda zai tsiratar da kai allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kamar da Allah yake cewa wanda ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jaraba ku wane ne zai kyautata aiki shine kaman kai yanda Allah ya ce subhanahu wataala akan karantarwa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da zai tsiratar da mutum shine abin da zai sa mutum ya kasance cikin an aljanna Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin su
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ
Allah subhanahu wataala yake cewa iza akhazna mithaq bani isra'il kuma ka tuna lokacin da muka dauki alkawali na banu isra'ila wala alkawali da Allah ya dauka da su cewa la ta'buduna illa Allah na daidai kada ku bauta ta ma kowa sai Allah madaukakin sarki wa bil walidaini ihsana kuma ma'ana iyaye ya zamanto an kyautata musu wazil qurba da kuma wanda suke makusanta ne wal yatama da wanda suke marayu wal masakin da miskinai wa qulu lin nas husna kuma ku wadi ma mutane magana war take kyakkyawa wa aqimu salata wa atu zakata ku sai da sallah kuma ku bada zakka summa tawallaytum sai nan sai suka juya baya kaga Allah ya dauki alƙawari waɗannan guda guda da su kada abota ma kowa sai Allah abi iyaye a kyauta ta ma waɗanda suke ɗan kusa miskinai da wanda suke marayu ne a faɗi wa mutane magana mai kyau a tsaye da sallah a bada zakka sai nan sai suka juya baya kina hayyo wannan dai al'ada ta su banu isra'il illa qalilan minkum Allah ya ce sai kadan daga cikin ku antum mawridun sai kuke juya baya ma'ana kuka saba wannan alƙawali malaka yuzakkiru tabaraka wa ta'ala banu isra'il bima amarahum bihi min al-awamir Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da banu isra'ila irin umurnin da ya musu wa akhadha mithaqahum ala zalika Allah kuma ya dauki alƙawarin su mana sai da Allah ya ce musu kun yarda suka ce yan kun yarda kun doka suka ce mun doka ala kuma daga baya sai suka saba wa annahum tawallu an zalika kulli gaba ɗaya sai suka saba suka juya baya wa aradu qasdan wa amdan suka juya baya kuma da niyya kuma da gangan inji malam kenan ba wai bu sani bane ko kuma jahilci ne a niyya haka suka yi wa hum ya'rifunahu wa yadhkurunahu sun san shi kuma suna ambaton abun alƙawarin da muka yi da Allah kaza 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 ne amma mun saba fa amarahum ta'ala an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'in Allah subhanahu wa ta'ala sai umurce su cewa su bautata mishi shi kadai kuma kada su hada shi da wani wa bi hadha amara jami'u khalqihi kuma wannan umurni ne wanda Allah ya ma al'umma wanda ya halitta gaba daya kenan ba banu isra'ila kadai ba har mu al'umman manzo sallallahu alaihi wasallam muna ciki alƙawli ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dauka cewa kada ku bautata ma kowa sai shi kadai kuma kada mai shirka da shi walizalika khalaqahum kuma dan haka Allah ya halice su dukkan halittu Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun a suratul anbiya Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ban aiko wani manzo ba sai wannan manzon ya an mishi wahayi wahayin da ake mishi cewa annahu la ilaha illa ana Allah madaukakin sarki sai to kaje ka ce babu abun bauta da gaskiya sai ni inji Allah madaukakin sarki kuma sai ya ce fa'budun mana ku bauta mini kenan kaga nan an kore shirka a suratul nahl Allah subhanahu wataala yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu llaha wajtanibu at-taghut kowane manzo da Allah ya aiko kowace al'umma da Allah ya aiko mata manzo sai an ce an i'budu llaha wajtanibu at-taghut mana ku bauta ma Allah kada shine tauhidi kuma ku bar bautar wani Allah tagutu shine shirka da Allah subhanahu wataala to babu wani manzo Allah ya ce laqad ba'athna ko kuma wama arsalna min qablika min rasulin babu wani annabin da yazo illa sai yayi umurni da wannan wa hadha huwa a'la al-huquq wa azamu mala ce wannan shine haƙi wanda yake girma kuma shine haƙi wanda yake sama babu wani haƙin da yake haƙin da yake kan bawa ya bauta ta ma Allah shi kadai babu wani haƙi da yake girman haƙin da kada ka gama Allah da kowa kenan kada ka yi shirka irin abin da ake sakaki da shi a yanzu sai ga mutum bai ma san ba aqida shi ya zata zamuna bai san ba ya zai gyara aqida ita kuma ita shi tace tushe bai dace ba mutum ya koyi sallah ya koyi azumi ya koyi zakka duk wani aiki na ibada da ka sani babu abin da ya kamata ka horkon abin da zaka koya shine ka koyi tauhidi ka san cewa da Allah shi kadai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko shine zai koya kuma kada abota ma Allah da wani wannan shine abin da ya kamata ka sani in yaso daga baya sai ka koma sallah azumi zakka da sauran abubuwa amma mu kuma sai mu karkata zuwa ga ibadat sai mu bar tauhidi wannan ce ibada ce su kuma wannan ibadan ba za su gyaru ba sai da tauhidi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna to a doka ce kai kaje kana sallah kana azumi kana abubuwa yanka sada zumunta da sauran abubuwa na ibada alhali kuma kai tauhidin ka bai zamana ba shirka kake wa yazi billah kenan kaga aikin da kake aikin banza ne ya lalace haka Allah ya bada labari to shi yasa kowane manzo idan yazo sai ya sa an yi foundation na ƙasa shine tauhidi a saman shi ne ake dora aiki duk wanda bai da tauhidi kaman ya birgin toka wanda zai foundation da birgin toka mana ka dora aikin ya ruguje ka sake dora wani ya ruguje ka dora wani ya ruguje mana kai ne baka da aiki to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya aiko da manzo sai ya ce mishi to risala tahari aiki na farko babu zancen sallah babu zancen azumi babu zancen komi bauta Allah shi kadai a kadai tashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kusan shekaru masu yawa a garin makka Allah kawai ake kadai tawa sauran ibadu da yawa an fallanta su ne a madina kenan bayan shekara kusan 10 wani abu bayan manzo ya hijira sallallahu alaihi wasallam sai malai ce wa huwa haqqullahi ta'ala babu haƙin da yake haƙin Allah an yu'bada wahdahu la sharika lahu abota mushi kadai kuma babu abokin tarayya summa badahu haqqul makhluqina sai nan baya sai azo da haƙi na bayan Allah kenan amma kasancewa haƙin Allah shine a gaba wa akaduhum wa aulahum bizalika haqqul walidain to idan ka zo a cikin halitta su wane ne haƙin sai girma to babu kamar iyayenka guda biyu shi yasa Allah subhanahu wataala bayan ya kawo haƙin shi sai ya kawo haƙin iyaye suna da muhimmanci bayan haƙin Allah sune haƙin su yake zawa da manzon shi sallallahu alaihi wasallam malaci wale haza ya ƙorin Allah ta'ala bai na haƙƙi yau haƙƙul walidai don girma haƙƙin iyaye sai Allah subhanahu wata'ala yake haɗa haƙƙin shi da na iyaye in Allah ya waɗi haƙƙin shi sai ya waɗi haƙƙi na iyaye a suratul luqman Allah ya ce anashkur li wal walidayka ilayyal masir ka gode mini da iyayenka a wata aya kuma Allah subhanahu wata'ala ke shawaka da rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana in ka hudda haƙƙin Allah da manzon shi to kawai iyayenka su ne a gaba uwa da uba Allah subhanahu wata'ala ke cewa atiza qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil mana kenan kaga su mana haƙƙi ne na dan adam kenan a cikin ɗiyan adam iyayenka su ne a gaba in yaso sai a zo zil qurba sai a zo miskini sai a zo wanda yake matahi mana dai a cikin ɗiyan adam akwai waɗanda haƙƙin su yake kanka kada kai tsammanin wai kai guda kake haka kawai ka hudda haƙƙin Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam to kana da haƙuna da yawa na farkon su sune iyaye idan kaga cewa tabbas ka sarki haƙƙin iyaye to har yanzu baka huta akwai haƙƙin ƴan uwanka na kusa zil qurba kai makwabtanka da haƙƙin su miskinai kansu suna da haƙƙi a kanka musamman a ce Allah ya ma duki Allah ya ma matsayi kai matahi kanshi yana da haƙƙi haka kawai musulmi dan uwanka yana cikin bulaguro wanda bai same shi da rashin guziri ko rashin makwanci ko abin da ya kama da haka haƙƙi ne dole ne haƙƙi ne a kanka ka ciyar da shi ka sabke shi ka bashi guzurin da zai gaba idan baka aikata haka ba akwai haƙƙi nashi a kanka hadisi a cikin sahihai to lokaci za mu dakata nan insha Allah sati mai zuwa za mu dora abin da muke daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah